Shugaban PDP Alimadu Sharif ya gwale tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a taron sulhun ta bangarorin jam'iyyar biyu. Taron da tsohon shugaban kasar ne ya shirya shi da nufin sasanta bangarorin biyu. Hatsaniya ta barke da Karen Sharif da tawagarsa da suka hada da Ahmed Goodluck, Yerima Ngama da Abubakar Gada suka fice daga taron a cibiyar Yar Adua.
I remind the chairman, if we agree on something, you don't come and change it overnight. We don't do things like that. That's why the man lost the chairman of
PDP. Yerima shi da manema labaru cewa matsayinsa na shugaban jam'iyya ya dace a bashi dama ya yi magana ko ya jagoranci taron, amma hakan ya gagara. Karshe dai Jonathan ya kafa wani kwamiti da zai ci gaba da laluben sulhun ta yayan jam'iyyar. Jonathan din ne zai jagoranci kwamitin, in kuma baya nan tsohon mataimakin shugaban kasa Nomo Desambo ya yi rakon kwarya. Abdul Ningi shine sakataren shirye-shirye na kwamitin riko na Ahmed Makarfi.
Ya ce sai an kira shi chairman din jam'iyya, aka ce ba a zo wannan wurin ba. Na biyu sai ya yi magana da 'yan jarida, wannan aka ce ba hana shi ba. Wanda ya kirawo wannan meeting din tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan, meeting ɗinsa ne. Sai yanda ya tsara meeting din, ai Makarfi bai ce komai ba. Ba kira shi ta ce ka kwamiti chairman ba, kuma bai faɗa ba. To kai Ali Sharif me yasa sai ka ce sai kai wayannan abubuwan? Ya ce in ba a yi haka ba to shi ba zai saurari meeting ba. Mun yi matukar mamaki, suka yi cene na cene da shi tsohon shugaban kasa yana ba shi hakuri kuma yana ƙi. Amma kuma mutane da yawa sun yi Allah wadai da irin wannan halayya.
A nasu ɓangaren mukarrabin Madu Sharif sun ce taron ba shi da wani tasiri. Ga abin da tsohon karamin ministan kuɗi Yerima Ngama ke cewa.
Ga abin kamar ba a fara yin meeting din a yadda aka yadda ba, shine kaga sai suka shiga karamin ɗaki. To da aka shiga karamin ɗaki kuma ya muka ga dai abin da ya kamar dai ba dan shirya sosai ba, to ka san in ka zo guri kaga kamar ba a shirya sosai ba, kaga ka ga tafiyan ka gida.
Wannan abin da ya bada mamaki a ce Goodluck Jonathan yana wajen taron nan yana magana, aka dinga sa in sa da shi, wanda dukan ku da kuna karkashin Goodluck din nan ne, me yasa kan yi faro?
Lokacin da nazo ban ga an yi sa in sa da Goodluck Jonathan ba.
Tunda dai kun fice kun bar taron nan rawar gamsu da yadda yake gudana ba, me kuke jin zai faru gaba?
Shi ba ta irin wannan taro da ma kullun kai ra ko a gidan kake ce mu zo mu yi taron shan fura, ai mu zo. To wannan kaga kamar an zo an dan sha fura ba sai ka cika cikin ka ba dama ai. In kai lu da ya daya wannan ya lu da ya daya wannan ya rabin lu da ya kaga alhamdulillah akalla dai an taru. Taron shan fura ai yanzu kai kana ba haushe fura kuma a waye bai ya santa.
Shugaban kwamitin amintattun PDP Walid Jibrin ya nuna amanna jam'iyyar za ta farfado.
Ko ganta yayi nisa kuma sonta yayi yawa, mutane suna sonta, shi yasa kaga komai nata. Sai abu kadan sai a dawo a hurata, amma mu a PDP muke, a PDP muka rayu, a PDP za mu ci gaba, ba maganan koma wata party daga wannan PDP, sai dai ko ba komai.
Walid Jibrin, na ji an ce kai rayuwarka gaba ɗaya ka yi alwashin a PDP za ka ci gaba da rayuwa.
Ina so a binne ni tare da PDP da kati na PDP a ramin PDP insha Allah.
Tarukan sulhun PDP zuwa yanzu ba su haifar da maslaha ba, da hakan ke nuna shari'ar kotun koli ce ka iya shawo kan takaddamar. Nasiru Adamu, Kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.